a daidai lokacin da aka bayyana gwamnatin jihar Kaduna Nasiru El-Rufai a matsayin daya daga cikin gononi na biyu kenan da suka kamu da cuta bayan gwamnatin jihar Bauchi sanata Bala Muhammad yanzu aka dai bayan gwamnonin guda biyu wasu daga cikin jigajigan gwamnatin Najeriya da suka kamu da wannan cuta sun hada da babban hadimin fadar shugaban kasa Malam Abba Kyari da kuma shugaban majalisar dokoki a jihar Edo Mr. Frank Oki bisa wannan sabon adadi da cibiyar ta fitar da ya nuna cewa har yanzu jihar Lagos ita ce ta daya a yawan masu dauke da wannan cuta ta coronavirus da majinyata 59 sai birnin tarayyar Najeriya Abuja dake da 16 inda jihar Oyo ke da mutane 7 kawai yanzu sai jihar Ogun ke da mutane 3 Edo Enugu Bauchi da jihar Osun na da mutane 2 sai kuma jihar Ikiti da Rivers da Benue da Kaduna da yanzu haka ke da mutum 1 kawai yanzu dai yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da wannan cuta da yanzu haka ke ci gaba da bazuwa da kuma matakan da gwamnati ke dauka a matakin jihohi da kuma tarayya kamar da wayannan yan Najeriya ke cewa
duk abin da yake gudana a yanzu a doran kasa ni ma ina ba da shawara gani da nasiha tunda wannan jinya ba a ganin ta to mu koma zuwa ga ubangijin wannan jinya shi ma wanda ba a ganin sa Allah ba ya ganuwa Allah ba ya kamuwa haka nan coronavirus ba ta ganuwa ba ta kamuwa to mu koma ga ubangijin ta mu hada ta ubangijin ta Allah kai mana maganin coronavirus ta ainihin wato hanyoyin gyara halayen mu istighfari taimakon marayu marasa galibu irin wannan an taimaka musu
ake daukan mataki wajen wannan cuta da Allah ya jarabce mu da ita wajen siyan kayan magunguna da kayan gwaje-gwaje da tare da jan gidajen asibiti to baya ga haka kuma ayi kokarin wajen bawa shi ubangiji hakuri wurin yin istighfari da tuba da laifuffuka da kyautatawa marayu da marasa karfi saboda fama da yunwa da talauci da kasar nan take ciki wannan wata hanya ce wanda za a roki ubangiji sauki wanda ubangiji shine ya halice mu kuma shi ya halice ciwon shi kuma muke sa rai ya bada sauki
kawai yanzu dai kididdiga da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa a nahiyar Afirka akwai mutane kimanin 4000 da suka kamu da wannan cuta ta coronavirus inda mutane 131 kuma suka rasa rayukansu sai mutane 236 da suka warke daga dai a kasashe 46 daga cikin 54 ne na nahiyar Afirka aka samu bullo wannan cuta na coronavirus ko kuma covid-19 kasashen da har yanzu ba samu bullo cutar ba sun hada da Botswana, Burundi, Comoros, Malawi, Sao Tome da Principe sai kuma Sierra Leone da kuma kudancin Sudan. Bawon Egypt, Amurka daga Nigeria.